aba mun yitta sai mai hankali yake iyaka inda kin shirya ni ma na shirya to ya kin fada ga soyayya kin fara ni ma na fara na dau sabara a kaucin soyayya in har na mutu sai ki ya fi min hundo min soyayya
soyayya ni je na kimaka je
I got you, so you.